Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta jiya Juma'a kan shirin gudanar da abin da Rasha ta kira zabe a yankunan kasar Ukraine da yanzu haka ke karkashin mamayar sojojin Rashar, tana mai yintar da duk wani mataki da ka tsananta zaman daddare a yankin. Wannan al'amari mai sunan zabe a yankunan da ke karkashin mamaya bai da halarci, a cewar mataimakin sakatare janar Maresco Janka ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Ya kara da cewa, muna kuma sanar da cewa a matsayinta na kasar da ta yi mamaya karfi da yaji bisa ga dokar jinkai ta kasa da kasa, wajibi ne Rasha ta mutunta dokokin Ukraine da ke aiki a wuraren da ta mamaye, sai ko in an haramta mata yin hakan karara. Rasha ta bayyana cewa za ta gudanar da zabe ga 'yan majalisar dokokin da ta nada su daga ranar 8 zuwa 10 ga watan Satumba a wuraren da ta yi ikirarin haɗewa bara a yankunan Donetsk da Kherson da Luhansk da kuma Zaporizhia. A halin da ake ciki kuma, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a wata wasiƙa ta watan jiya cewa Rasha na iya rubuta takardar buƙatar sake shiga tsarin harkokin banki na SWIFT don ta yi amfani da shi wajen cinikin kayan abinci da takin zamani. Reshen bankin noma na Rasha da ke Luxembourg na iya rubuta wannan buƙatar nan da nan, ta a shigar da shi cikin tsarin biyan kuɗin na ƙasa da ƙasa na SWIFT cikin kwanaki 30, abinda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa kenan a wata wasiƙar da ta aika ma Rasha wadda kafan labarai ta Reuters ta gani. A wani kokari na zawarcin Rasha ta sake shiga yarjejeniyar nan ta jigilar kayan hatsi a kogin Bahar Aswad wadda Majalisar Dinkin Duniya ta taimaka aka cimma, wadda ta sa aka iya jigilar kayan hatsin Ukraine, Guterres ya zayyana matakai hudu da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauka wajen ganin an sauƙaƙa ma Rashar hanyoyin fitar da nata kayan hatsin da kuma takin zamani zuwa kasuwannin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu tarba mai kyau a babban birnin kasar Indiya jiya Juma'a lokacin da ya isa kasar don taron shugabannin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa na G20. Yana mai farin cikin kasancewa a nan, abinda ya faɗa kenan yayin da yake fita daga cikin jirginsa mai suna Air Force One a daidai kuma lokacin da mawaƙan gargajiyar Indiya suka shiga waƙoƙin hip hop da Indiyanci a tashar jirgin sama ɗin da ke birnin New Delhi. Nan da nan Biden ya wuce wurin ganawa ta ƙeƙe da ƙeƙe da Prime Minister Indiya Narendra Modi, an dai taƙaita shigar 'yan jarida wurin ganawar, inda mutane biyu suka sake jaddada abin da suka kira dangantaka ta kud da kud kuma mai ɗorewa tsakanin Indiya da Amurka a wata takardar bayani mai tsawo. To, ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin kasar Gabon sun ba da sanarwar sakin hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba shekaran jiya Alhamis daga ɗaurin talala da suka masa biyo bayan juyin mulkin da suka yi ranar 30 ga watan Agusta. Kafafen labaran gwamnati sun nuna Bongo na gaisawa da wasu jami'ai, yayin da jagororin sojin ke ba da sanarwar cewa yana da damar fita zuwa kasashen waje. To sai dai kuma masu lura da al'amura na ganin zai yi wuya shugabannin kasashen yammacin Afirka da na kasashen duniya su shiga kiraye-kirayen a maida shi kan gadon mulki. A ranar da suka saki tsohon shugaban kasar, shugabannin sojin Gabon sun nada Raymond Ndong Sima, wani sanannen mai sukar tsohon shugaban wanda ya kara da shi a zaben wannan shekarar. Sima, mai shekaru 68, masanin tattalin arziki, ya taɓa zama Prime Minister daga shekara ta 2012 zuwa 2014 ƙarƙashin Bongo. Ganin yadda ake ta samun rahotannin tattalin arziki masu kashe gwiwa a China, shugabannin ƙasar waɗanda al'amarin ya dame su sun shiga kiraye-kirayen masu saka jari da su ci gaba da hada-hada a ƙasar, waɗanda suka fice kuma su dawo. A yayin da kuma jami'ai a yammacin duniya ke jaddada cewa manufofin China ne musabbabin ƙauracewar masu saka jarin. A watan jiya na Agusta an yi ta ganin jami'ai a ƙasar ta China na ta bayanai ma kafafen yaɗa labarai game da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na inganta hanyoyin da ke janyo saka jari daga ƙasashen waje da kuma ganin ana aje uwar kuɗi a cikin ƙasar. Waɗannan bayanan sun biyo bayan ganawar da aka yi ranar 24 ga watan Yuli tsakanin mambobin babban kwamitin jam'iyyar Communist ƙarƙashin jagorancin sakatare janar na jam'iyyar shugaba Xi Jinping, inda aka tattauna kan tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yawan yi yanzu. A ƙarshe, wata tawagar ƙasa da ƙasa ta masu ayyukan ceto aƙalla 150 ta taru a bakin wani kogo a Turkiya jiya Juma'a, inda ake ta ƙoƙarin zaƙulo wani ba'amurke mai binciken koguna wanda ya kamu da rashin lafiya a cikin wani rami mai zurfin mita sama da 1000. Mark Dickey, mai shekaru 40, na binciken kogon Marka da ke daura da Annamur na ƙasar Turkiya a tsaunukan Taurus tare da wasu mutane wajen 12 ranar Asabar da ta gabata lokacin da ya kamu da rashin lafiya ɗin. Ya kasa fitowa da kansa daga wannan ramin. Ƙungiyar masu binciken kogo ta Turkiya ta ce tawagar ce ta ankara da ƙungiyar masu ayyukan ceto a koguna ta Turai.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya, na sanyin da an tashi lafiya.
Lafiya kalau Malama Grace da fatan an waye gari na wannan karshen mako lafiya.
Lafiya Limi na sanyin da ne dauki hankalinka a Amurka.
Wannan mako. To gaskiya abinda ya dauki hankalina a wannan makon shine kamar dai kullun kamar da muke fada an yi bikin ranar ma'aikata ta kasa inda wannan abin shi kanshi ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a taimaka ma mutane da wasu abubuwa waɗanda baka kosa tsammani ba.
Su kusa kullun kamar suna neman lokacin da za a yi gwanjo sai mu kira shi gwanjo.
Wallahi kware da gaske. Ni abin ya ban mamaki. Na shiga shago kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba. So wataƙila in ba tsayawa kai ka tantance ba ka yi bambancewa tsakanin yau Litinin ce ko yau Asabar ce ko yau
Sallah
ce ko Christmas ce ko
haka wanda ake namu. Haka yake.
An yi daidai ranar kawai nake barin shiga shago ina shiga shago ina ga ana ta sale ana ko ina an rubuta
kai kaza. An rage kashi in cikin 100 an zabe 60 cikin
100 to sai da na kwashi gara basa ta Malama Grace na shiga mota haka to na kunna radio na to anan ne ma sai hankali na ya kai ga abinda ake fada a radio cewa wai ashe wai sale ake yi saboda bikin ranar ma'aikata nace to wato su komi nasu da rubuwa ne ga talakawa
ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mamata tana yawan saka sai muka je mu so zaranta ya kare muka je sayan zare
na'am
sai da na kwashi zare sai kawata ta ce to sati mai zuwa ake ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa
aje sayan zare
sabda ka ba nace mata to na san yanda za a yi zan sai wa'annan guda biyun da wanda za ta fara yi sai mu bari kawai sai karshen mako a rage ba haka ko aka yi sai ka samu komi kaga dai yanzu to shekara tana tafiya karshe na sanyina daga wannan ranar ma'aikata za a zo a yi Halloween za a zo a yi Thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta kare
kullun cikin
lokacin gwanjo kenan kullun cikin gwanjo ake
ba gwanjo na ba wato Malama Grace ni na hido kanshi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na hido kanshi kawai saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da bukatar kayayyaki to a lokacin ne za a kare farashin
a lokacin saboda mutane kowa ya iya samu ya saya
yawa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afrika a lokacin da duk aka san ana bukata abu to a lokacin ne farashin sa zai ninka
haka ne
to Allah shi mana
haka ne
Allah ya sa mu yi koyi da irin waɗannan
amin ai zan baka misali a gurguja wannan mako da muke magana mu mun je sayan kayan masarufi ne wata za ta yi biki muka je mu sayan lebo sai muka je da yake shagon ana sai da tufa sai wata ta ga waɗansu ƴan riguna da suka yi mata sai ta dauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan rigunan da ta ɗiba ta kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai ku a ce ta goyi ko
a san ko to a sakoto tagwa aike sa tagwa muka sani tagwa da ban riga da
ai shi da nace to baran koma tagwa ga ba sakoce nan ga
gaskiya kan wallahi kan gaskiya
kake ce wai ko malum babban riga nake
ni au wallahi kin san tagwa da ban riga da ban kamar yadda muke da hura daban dau daban
awa to riga na sanyina sai muka je muka ishe wannan riga na sanyina da dama kudinta dala 65.5 ashe an zabge kudinta na sanyi na kai abun mamaki daga dala 60 da wani abu ta koma dala 4.99
cikin gani
dala 4 to ai ngaya maka yar Ghana ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala 3 to wato bakin iyakacin waɗanda suke wurin guda 20 muka kwashe shi na sanyina gaba ɗaya muka kwashe to na kwashi goma ta kwashi goma ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai da ke abin nan dan dinga zuwa ina kyakkyauta ma waɗanda
wallahi Malama Grace ai da kake min dariya ni ma na taɓa yin haka na amma ba yanzu ba amma na kyagaya nake da kake min dariya
daga dala 60 aka bai da dala 2 ai sai muka je muka gaba ɗaya muka kwashi goma
wallahi
Allah ya kai mu wannan lokacin da masu hali baiwa za su iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata to na san yana an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna domin kari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zance dagacin namaran Alhaji Isa Shehu Suleiman shine ya samu karuwa da mai dakin sa suka samu karuwa a ranar Juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaron suna Al-Amin ba PP Isa Al-Amin ba PP Isa to Allah ya raya Al-Amin kaga sunan danka
gaskiya
na tanyina to kwarar danka
gaskiya to Allah ya raya shi kan
suna aban sun ba ma to sai kuma mika gaisuwar ta'aziya na sanyina
Malama Grace dama kin san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa wato al'ummar arewacin Najeriya gabaki daya wato ta kadu da aka wayi garin shekaran jiya da rasuwar babban malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Abubakar Abdullahi Giro Argungu wanda aka sani da Malam Abubakar Giro Argungu Malam Abubakar sananne malami ne kuma Malama Grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da
yaro sai da yayi wa'azin
da ya sa sannan abin nan kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan
haka
to Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa ƴan uwa da abokan arziki da dukkan ƴan Najeriya hakurin jure wannan rashi da akai
Amin summa amma Allah kuma kyautata namu karshen.
To amin summa amin.
To bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun Shehu Abdullahi Jegebe wanda ya saba shigowa wannan zauri domin bada labarai yau ma ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mishi rashi ta'aziya Mustapha Abubakar Dange wanda yake dane ga injiniya Abubakar Muhammad Dangi sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta kasa Jos Nigeria shi Mustapha Abubakar din ya rasu ne ran Laraba a unguwar Rijiyar Zaki Kano bayan doguwar jinya to Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu karshen
to amin summa amin Malama Grace
to sai kuma mu shiga zangon sada zumunci ko na sanyin nan
gaskiya haka ya kamata Malama Grace kamar yadda aka al'adanta
to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta WhatsApp a wannan lamba da take hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Ibrahim Muhammad Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da kuma Baba Gana Alhaji Dabuwan Guru da Alhaji Nele Yusufari sai Mansur Baba Wuro na fada da Yusuf Bazuka Mele da Gululu sai Tukur har Karijau da Muddin Sir Sani Birnin Kebbi sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Malam Aji da Gona da kuma Aminu Adamu Malam Maduri sai Abubakar Kawu Girgir da Ahmed Afansi Bagoga sai kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin Tile Telolin sarkin Telolin sarkin Fika sarkin telolin sarkin fika fataskun to fa shi sarakai yake ma dinki to sai wannan kuma da ta fito daga Hana Ahmadu manaja Bauchi unguwar Karufin Madaki dake so a sada mishi zumunci ga mai sarauta mai girma Dujuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme wanda ya amince ya ba shi sarauta gargajiya na maga takardan Dujuma Bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun babandi mamman bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin nima dake Accra Ghana da Hamidu Kalala Buwadifa da Tasi'u unguwar Tudu da Magaram da Sade Sa'idu Daura an sake gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanyin nan
to Malama Grace kin san a koda wani lokaci muna karban sakonni daga masu sauraren mu wannan gaisuwa ce zuwa ga dimbin masu sauraron mu da suka aiko mana sakonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin da ke tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka musamman fili a barin Yahuce da ku. Da farko akwai Nuruddin Haran Dimahe Sakkwato da kuma Shefi Umainiyo shugaban kungiyar ma'abuta sauraron gidan rediyon Vision FM wato B+, sannan da kuma mawakin wannan kungiya Ibrahim Filisko, akwai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Mamman Sani Dauda sai Sanusi Madakai da kuma yaro Buniya garin Malam da Gali Malam Ibra da Janar da Magaram Jamhuriyar Nijar. Sakon fata alheri zuwa ga Haddadi Mai Kwamfuta Mai Yama da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa da Sanusi Mai Madatai da Magaram da kuma Isa Jikan Mai Saje Toro. Sai kuma Jamilan Ado Salati Goma ga Nabir Jau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Sai Aishan Lawal Bini Hambali MK Dan Silva Sakkwato da kuma Fatin Ado Salati Goma ga Annabi. Gaisuwa zuwa ga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yakin Nema da Amadu Mamman Bande da kuma Hamidu Kalala Buadifa. Sai Yusuf Mai Leda Gorolo Jihar Bauchi da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Sani Dukku. Sai kuma Faruku Mahe Karuga Jihar Sakkwato. Sai kuma Haruna wato Baffa Haruna Bajoga. Akwai kuma Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi Najeriya da kuma Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi da kuma Mansur Salihu Fana. Bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Shehu Sarkin Gini Dambam da Musa Bolo Dambam da Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da Alhaji Shehu Gwani Dambam da Siraju Rangis Dambam da kuma Alhaji Usaini Mai Goro Dambam. Akwai kuma Alhaji Aliyu Jalam Kwamishinan Kananan Hukumomi na jihar Bauchi da kuma Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da Maryam Air Fulani daga kasar Saudi Arabia. Malam Agnes bari mu takaita idan muka gaida Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi a jihar Plateau da kuma Usman Kasim Ringin da Abari Abdullahi Kiringim da Malam Maina Mudwa da Muhammad Lawal Kail Jauro. Sai Usman Ibrahim Rukuba da Baraka Jos da JT Love Jikan Duna. Sai Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Fatima Musa Wada Barkin Ladi da Aisha Musa Wada Barkin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Jummai Matar Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Zainab Babaji da dukkan masu sauraron mu da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya.
Aliko Auta Kafinta Yelwan Gindin Akwati Barkin Ladi na jihar Plateau yace a isa mishi gaisuwa zuwa ga Farida matar Garba direba Doruwan Babuje da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai Lawan Bin Hambali MK Dan Silva Sakkwato da Bashir Tela lafiyan bare bare sai Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Salisu Mai Shinkafa Song sai Malami Kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma sai Mai Lengelenge Yawuri da Sana SID Makoli sai Hajo Mata Garba Mai Nama Barkin Ladi da Admin Yusuf Basa jihar Plateau sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Ibrahim Dan Fulani Yayari da Kawu Mai Ruwa Bajoga. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da jihar Zamfara baban Abdul Samad yace yana so a gabatar mishi da wannan gaisuwa a wannan shiri Mai Farin Jini Maganin Hawan Jini. Mahaifin shi Alhaji Salisu Mai Gyara Agogo Kauran Namoda da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na Biyu Kauran Namoda sai Khalifa Atiku Abubakar Mai Suna sai Alhaji Ibrahim Shamaki Zamfara da Malam Tsoho Mai Wankin Hula Kauran Namoda sai Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa da Idris M Idris da Maturu sai Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwar Kauran Namoda da Lawal Hambali Dan Silva da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabo Gusau. To na san yana kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu daga kafa anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To yau na san yana zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo kamar yadda nake fada shi kirakin jigebe
ya sake aiko
yawa bakunta wannan zaure wato Shehu Abdullahi Jegebe tirakin Jegebe to a wannan karan na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko?
Eh, kware da gaske.
Yawa ga labarin da ya bamu wannan karan.
Labarin mu ne a wannan fili namu na Abare Huce, wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye sai jiwa ko jiri ya dauke shi sai ya fadi a garzaya da shi asibiti. Likita ya duduba shi yace masa naji an ce fado akai. Yace eh lalle mai goyo ce ta kashe ni. To likita bai gane ba. Yace shikenan sai ya dauke shi ya duba fatar jikinsa ya bude idanunsa ya haska sai ya dauko alƙalami da takarda sai ya rubuta ya rubutu sai ya bashi. Yace matsalaka mai sauki ce ba Allah. Ga wannan ka je ka samu ka rika cin hanta kwai kifi madara alayyahu salad da makamantansu. Sai mika ma wannan talaka ya ce a'a likita wannan takarda ba tawa bace. Yace a taka ce. Yace a baka ji na ce mai goyo ta kashe ni ba. Yace eh ina ganin ai matakka kana nufin tana da goyo kenan ko. Yace a'a masara ne ka nufi. Yace oho. Yace to ai ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai shikenan komai zai daidai. Yace amma dai kai likita wawa ne. Yace a to ya aka kuma na zama wawa. Yace to ni da na gaya ma mai goyo ta kashe ni. Ka zo kana ka lissafa mai in rika cin kwai hanta madara alayyahu salad da sauran da kifi da sauransu. Yace to shin ni da na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gabanka. Inda na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gabanka balle ka zo ka lissafa mu wadannan abubuwa in ba wawa ba.
Kuma na magire sai ai da gaske
irin su za su yawa fa wannan karan a Najeriya tunda na ji ana fama da
yawa yanzu kai malam magire ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yunwa ma sada ne mutum kana magana kai
wai kai ka ce ne ina tsaman wannan likitan birni ne ba kina likitan ba likitan kauye bane
gaskiya
ina tsaman likitan fadan mulki ne shi yana ganin ko ina sawai
eh gaskiya ka kage shi ato shi bai sa ana cike baki ba mamaki bai ma sa ana cike
ina mun tsaman ka san ko da yake cikin kasa daya wadansu suna magana da kyar a ci basu san inda za a cin yau zai fito ba balle na gobe
eh wasu
to amma kuma wadansu basu san ma ana yi ba
ina ba sani ba su zabi ma suke yi me yasa yau za a ci kaza a ci kaza je a ci yau a ci kuma gobe ya gane
eh haka na ruwan likita to in kai ne me za ka ce ma wannan bawan Allah ya ci to
ba bawan Allah ne za a ba shawara ba ai likita ne za a ba shawara ai a jage ga ce kai kai duk wannan abin da kake fa bai da wani amfani fa kamar daina shi kamar abin nan shuka ne kake kawai idan makwarwa ruwa na kwashi ba bai da wani amfani zaka ka ga masa da yake koshi tukunna yake samu abin da yake
ai abin da ya kamata yayi shi likitan ma shine zai je ya so mishi waɗannan kayayyaki
yawa kware da gaske kware kuwa
to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.